suna na Suleiman Abdulrazak matafiyin Kaduna to Abuja ta titin jirgin kasa kayan da Allah a kwana biyu nan daga jiya zuwa yau din da mun sha wahala babu jirgi ga ma'aikata duk sun tafi yajin aiki abubuwan ba kyau in ka bi ta hanyar ma sai a hankali ga mutane sun cincirundo a tashoshin jirgin kasan daga Kaduna ta Abuja gaskiya gwamnati ya kamata su duba lamarin babu ya zai ce kaman kasa irin ta Najeriya a ce tashe jirgin kasa a ce ta tafi yajin aiki gaba ɗaya ne shin wai wannan babu bane mai kyau abu ne na zubar da mutuncin kasa da abinda kasa za ta lalace da sauransu hakan je ma haka na shiga Abuja thinking that maybe za a samu daga Abuja zuwa Kaduna still babu haka muka biyo hanyar nan ga hanyoyin babu kyau ga hold up ga fargaba da sauransu dai abubuwan da ba a cewa komai to gaskiya gwamnati ya kamata ta shiga cikin lamarin ta duba saboda wannan ba abu ne mai kyau zubar da mutunci ne a kasashen duniya gaskiya tsakani da Allah.